رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتعفينا مالم بكر بن عبد الله ابو زيد وانا كما شيني درسينا 80 ليدي a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta maganar ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wanda ya kawo ta cikin miftahu dar as-sa'ada yake cewa idza jalasta ila alimin fasalta faqahan la ta'annutan wato duk sanda ka zauna wajen malami babu laifi kai masa tambaya dan neman fahimta la ta'annutan ba tambaya ta kurustaswa ba wannan mun tattauna akan wannan sannan yake cewa lil ilmi sittu maratib wato ilimi yana da wasu matakai guda uku guda shida na farko akwai husnul su'al akwai kuma husnul insat wal istima' akwai husnul faham akwai kuma al hifzu akwai at ta'lim akwai kuma ainihin wato as-sadisa wato thamaratul al-amalu bihi to wannan din mun karanta su a darasin da ya gabata zamu ji abinda Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah zai faɗa game da sharhin wannan magana ta Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid qala al-mu'allif rahimahullah yace tartibuha ala hadha al-wajhi jeranta wa'annan abubuwa guda shida da aka ce su ne matakan ilimi ta wannan fuskar la shakka annahu munasibun Sheikh Uthaymeen yace ko shakka babu wannan tsarin yayi daidai ya dace husnul su'al wato kyakkyawar tambaya kyautatawa wajen tambaya idza da'at al-hajatu ila su'al wa idza sanda aka samu buƙatar yin tambaya in akwai buƙatar yin tambaya to babu laifi dalibi yayi tambaya amma idza lam tada'i al-hajatu ila su'al amma idan babu buƙatar yin tambaya fala tukthiru as-su'ala to karka zama dalibi mai yawan tambaya an gane ko in akwai buƙata ana iya yin tambaya in ko babu buƙata to karka zama mai yawan yin tambaya li annahu la yanbaghi lil insan an yas'ala illa idha ihtaja huwa ila su'al domin bai dace ba mutum ya zama to yana yin tambaya babu buƙatar tambayar sai dai in yana da buƙatar yin tambaya aw dhanna anna ghayrahu yahtaju ila su'al ko kuma ya tsammaci yana zaton wani daga cikin dalibai zai buƙaci wannan tambayar ma'ana ya lura cewa ko wanda bai fahimci wannan mas'alar ba sai ya tambaya a madadin sa kad yakunu masalan darsun misali darasi ne akai fa huwa fahimul lidars amma shi ya fahimci darasin da kyau walakin fihi masailun sa'aba sai dai a cikin darasin akwai wasu mas'aloli masu wahala ta hataju ila bayani ha da akwai buƙatar yin ƙarin bayanin wannan mas'alolin li baqiyati talaba ga sauran ɗalibai shi kam ya gane amma ya lura kaman inda za a dan sake bayani sauran ɗalibai za su ƙara fahimta fayata sa'alu min ajali hajati ghairi da haka shi ba shi yake da buƙatar tambayar ba amma sai yayi tambayar saboda buƙatar waninsa dan ya ƙara fahimta wasa'ilu min ajali hajati ghairi to ai duk wanda ya tambaya ba dan shi ya fahimta ba shi ya riga ya fahimta amma yayi ne dan waɗanda ba su fahimta ba su fahimta kal muallim ai shi ma ya zama kaman malami ba laifi haka shi ya fahimta amma ya lura cewa ko wanda mas'alan nan gaskiya ba su fahimce ta ba sai ya kuma yin tambaya dan a ƙara fito da ita dan su ma su fahimta wannan ya zama kaman ma malami kaman mai karantar da su la'anna annabiy sallallahu alaihi wasallam sabida annabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu jibril lokacin da jibril alaihi salam yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wasa'alahu anil islam ya tambayi manzo Allah game da musulunci wal iman da imani wal ihsan da ihsani wasa'ati da tashin alkiyama wa ashratiha da kuma alamomin tashin alkiyama qala bayan ya gama tambayoyin an bashi amsa sai manzo Allah ce hadha jibril atakum yuallimukum dinakum sai ce wannan wanda yazo yayi ta tambayoyin nan fa mala'ika jibrilu ne ya zo ya yi tambayar ba dan shi ba dan yana so ku ƙara fahimtar addininku ya zo ne ya karantar da ku addini amma mai ko ya zauna ya muku bayani sai ya dinga yin karatun ta fuskar tambaya da amsa akhbirni anil islam أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. كاغا هكي يتتنبير يتي أي جبريل كون سنوانا ميتنبير دان هكي يتي رسو أتدري يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. To kaga wannan ya nuna cewa babu laifi kai tambaya ba dan kai ba sai dan wasu daga cikin dalibai da kake ganin basu gane ba su fahimta. Wannan hadisin Muslim ya fitar da shi hadisi na 8. Fa idha kana al ba'ith ala su'al, idan ya zamanto abin da ya jawo yin tambayar, hajatu sa'il, bukata ce ta shi mai tambayar, fa su'aluhu wadihun, to wannan ai tambayar sa abu ne a fili, ba wani aibu a cikin yin tambayar sa. Annahu wajihun, kuma ya wato tambaya ce wanda take mai kyau, au hajatu gairihi, ko kuma a shi yayi tambayar ne ba dan bukatar sa ba, yayi ne dan bukatar wanin sa, li ya'lama gairuhu, dan wanin sa ya ƙara sani, fa hadha aidan tayyib, wannan shi ma abu ne mai kyau. Amma idza sa'ala, amma idan mutun ya yawaita tambaya, nan da nan yayi tambaya, nan da nan ya daga hannu ya tambaya, li yuqali yaqula, liyaqula an-nasu, dan mutane su ce ma sha Allah fulanun indahu hirsun ala al-ilm, kai wana akwai kwadayin ilimi, ai in aka zo karatu sai ya tambaya wajen sau goma, ana karatu sai ga ya daga hannu, ana karatu sai ga ya daga hannu, yana da sha'awar ilimi, kathiru su'al, mutum ne mai yawan tambaya. Wa ibn Abbas ne yaqul, Abdullahi dan Abbas rahimahullah yana cewa radiyallahu anhu kai yaqul, yana cewa lamma su'ila, lokacin da aka tambaya Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas afwan, bima adrakta al-ilma, ya ka samu ilimi, qal Abdullahi dan Abbas yace bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa badanin ghairi malulin, yace na samu ilimi ne da harshe mai tambaya, bana yadda a wuce ban gane ba, shine lisanin sa'ul, harshe na yana tambaya, da zaran nazo ban fahimta ba zan yi tambaya dan in gane, wa qalbin aqulin, ga kuma zuciya mai kiyayewa, wa badanin ghairi malul, da kuma jiki wanda ba malalaci ba mai nuna kosawa, wato ina tafiya nesa ma inje neman ilimi, ina kazar wajen neman ilimi, kuma an gaya min ina kiyayewa, kuma ban gane ba ina tambaya. Fa hadha ghalatun, wannan magana kuskure ce, inji Sheikh Uthaymeen da ake jingina ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas. Wa ala al-aksi min dhalika yaqul la as'alu haya'an, fathani mufarridun wal awwal mufridun wa khairul umuri awsatuha. Wa ala al-aksi min dhalika, akasin wancan maganar da ta gabata, yaqul yana cewa la as'alu haya'an, ni ba zan yi tambaya ba saboda ina jin kunya. Fathani, wannan nabin da baya yin tambaya saboda kunya, mufarridun, to wannan shi mai sakaci ne, wal awwal, wancan na farkon kuma mai yawan tambaya, buni yayi tambaya, mufridun, shi kuma mai azarbabi ne da wuce iyaka, wa khairul umuri awsatuha, mafi alherin al'amari tsakatsakiya, inda bukata ayi tambaya, in babu bukata kowa ya gane a wuce. Wal nanzur ila hadha tartib, Sheikh Uthaymeen yace mu kalli wannan tartibin, wannan jerin da aka kawo, husnul su'al, wato kyawun tambaya, wa qultu lakum inna husnul su'al, na fada muku kyautata tambaya, yashmalu siga, ya kunshi irin sigar da mutun zai tambaya, kamar yanda zaka ji da yawa kuna yawan yin tambaya da lamiri, kuna juyo shi zuwa gare ni, ni kuma ina yi muku da lamirin wanda yake ga'ib, kaga wannan siga ce, malam kaman kai ne, sai in ce a kaman mutum ne, an fahimta, yawwa kaga wannan siga ta tambaya, shi ma kaga yana da kyau a gane. Wal ada, da kuma yanda zaka bada ita tambayar, yani kaifa yasugu su'al wa kaifa yu'addihi, ya mutum zai narko tambayar, zai korota, sannan kuma ya zai bada ita, bal hal bil ihtiram, shi in zaka yi tambaya, zaka yi tambaya ne da girmamawa wa ta'zimin, da mutuntawa ga shi wannan malamin da kake tambaya, aw bi gadara satin, ko kuma zaka yi ne da nuna isa, wa shu'urin bi annahu kal mas'ul, mutun ya dinga jin kamar shi ake tambayar ba shine mai tambaya ba, yana yi kamar yana nuna isa da girman kai, shine gadara sa. Athani husnul insat, na biyu shine kyakkyawan sauraro sanda duk kai tambaya to dakata ka bar duk abin da kake ka tara hankalinka lokacin da ake bada amsa kar kai tambaya kuma ka koma kana magana na kusa da kai ana ta bayanin amsar tambayar ka kaga wannan yana daga cikin abin da ke nuna baka da bukatar tambayar kawai kana cikin irin masu son sai sun yi tambaya babu bukata domin gashi ana bada amsa hankalinka yana wani gurin kana surutu to dan haka husnul insat wal istima' wato kyakkyawan al insat shiru wal istima' da sauraro wa kad marra sharhuha wannan sharhin wannan magana ya riga ya gabata al-thalith husnul faham sai kuma kyakkyawan fahimta aidan الرابع نهود الهبزو كيايوا وهذا الهبزو وانن كيايوا ينقسمو الى قسمين تاكسو كشيبيو قسم غريزي اكوي كيايوا ده حدثوا تا طبيعه يهبه الله تعالى لمن يشاء وانن كيوتاتي الله yana bayar da ita ga wanda yaso wannan Allah ta'ala ya masa kaifin fahimta da haddace abu fatajidul insan zaka samu wani daga cikin mutane tamurru alaihi almas'ala wata mas'ala ta taba shige shi wal bahath ya taba yin wani karatu da wani bincike fa ya hafazuhu amma fa din ya kiyaye wannan abun ya haddace wala yansahu baya mantawa haka Allah ya yi shi kokolwarsa kamar abun nan take in ya rike baya mantawa wa qismun akhar akwai kuma wani mai haddar wani kashin daga cikin kashe-kashen masu hadda da aka ce sun kasu kashi biyu wancan kaga mauhiba ce baiwa ce haka Allah ya yi shi shi kuma wannan qismun akhar nisbiyun shi kuma nisbi ne haddasa nisbi ne bi ma'ana abin nufi an yumarrina al-insanu nafsahu mutun ne zai ta gogar da kansa alal hifz akan hadda wa yatadhakkaru ma hafiza yayi ta maimaitawa kuma time to time ya dinga tuna abin da ya haddace fa iza awwada nafsahu ala tadhakkuri ma hafiza idan ya sabar da kansa da kokarin tuno abin da ya haddace sahula alaihi hifzuhu to sai ga haddace abun yana masa sauki wannan kaga shi kuma training yayi tai ya koyar da kansa yanda zai iya haddace abu ya kuma rike shi to wannan kaga akwai wancan wanda shi dan baiwa ne sau daya ma in yaji ya rike kuma baya mantawa wannan shi kuma sai ya nana ta yi ta maimaitawa dan abun ya zauna a cikin kwakwalwarsa al-khamisatu at-ta'lim sai kuma koyar da abun kana so kar ka manta ka dinga koyarwa wallazi ara an takuna hiya sadisa wanda wato wallazi ara abunda nake gani an takuna wannan shiya sadisa shi ya kamata ya zama na shida wa annal amala bil ilm mithla ta'lim domin aiki da ilimi ai kamar koyarwa ne duk sanda kake aiki da abunda ka koya to kamar kana koyar da ilimi ne an gane ko domin daga cikin abinda ke sa abinda ka karanta ka kamanta dinga dabbaka shi dinga aikatawa in dai kana aiki da abunda ka karanta to ba za ka dinga manta shi ba fa ya'malu bil ilmi da haka mutun ya dinga aiki da ilimin sa li islahi nafsihi dan gyaran kansa qabal an yuhawila islaha ghairihi kafin ya fara kokarin gyara wanin sa an gane thumma ba'da zalika yu'allimu an-nas to bayan ya koya yayi aiki da shi sai kuma ya koyar da mutane amma za ka zo ka zama fitila ka zama kendir kana kona kanka kana haska wanin ka kai ba kai aiki da abun ba kuma ka zo kana ta kokarin karantar da mutane su yi قال النبي صلى الله عليه وسلم اي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ابدا بنفسك ثم بمن تقول فارا da kanka sannan wanda kake daukar nauyi an gane ko wal amalu bihi qabla ta'limi idan haka yin aiki da ilimi shine farko kafin karantar da shi da hakan kana so ka zama mai koyarwa to ka fara aiki da ilimin sannan sai ka koyar bal qad yaqul inna ta'limahu min al amali bi bal ma shaqqa thamin yace yana cewa ai shi wato inna wato inna ta'allumahu min al'amali bihi wato koyansa yana cikin aiki da shi li'annahu jumlatu al'amali bil ilm domin yana cikin kunshin aiki da ilimi an tafa'ala ma aujaba Allahu alayka ka dinga aikata abinda Allah ya wajabta maka fihi a cikin ilimin da ka sani min basihi na yada ilimin wa nashrihi da kuma ainihin wato baza ilimin ya zamanto ya tafi yaqulu innal bahsa hadha muhim Sheikh Uthaymeen yake cewa wannan bahasin gaskiya yana da muhimmanci sosai yani ka annahu yushiru kamar Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid yana bada shawara ila annana akan cewa mu daliban ilimi yambage an nudali ahu ya kamata mu dinga tsinkaya muna leka ilimin muna ainihin wato mu dalaa a cikin ilimi lakin ma adari ma ashara ila alqasdi anna masaqal kalam wahidun ina ganin dai duk zancan guda ɗaya ne to daga zamu tashi al-munazaratu bila mumara abinda muka karanta ya zama dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.